To bayan dai an zuma ana kai ruwa ranar Juma'ar da ta gabata, Majalisar Dokokin Jamus ta Bundestag ta amince da baiwa waɗanda suka shafe shekaru 5 a ƙasar fasfo na ɗan ƙasa a maimakon shekaru 8 zuwa 10 da ake shafewa a can baya. Sanarwar shakka babu ta jefa dubban mutane cikin yanayi na farin ciki. Wasu 'yan ƙasashen Afirka da muryar Amurka ta tattauna da su. Su ma dai sun bayyana yadda suka ji bayan samun wannan labarin.
Ni ne Dr. Abdullah Yusuf Hafiz Garba Sokoto. Baki da suke da zama a Jamus da rayuwarsu na da wuya domin su samu 'yancin zama a cikin wannan gari. Da sauki ya zo to ai, mu za mu yi hamdala.
Sunana Umma Aliyu Musa. Babban farin cikin da jama'a suka yi shi ne akwai abubuwa da dama da wannan sabon doka ya taimaka ya kawar akan wahalhalun da ake samu na da. Na farko dai maimakon shekara 8 zuwa 10 mutum a cikin shekara 5 ma zai iya samun fasfo. To yanzu haka dai akwai da dama wanda sun yi shekara 5 ko sun fi ma, so wannan ya zama musu abin farin ciki ne nan da za su samu.
Sunana Muhammad Awul. Ana ce alhamdulillah domin sun kawo sauki dai yadda suka yi yayi daidai kwarai-kwa.
Kashi 18 cikin 100 dai na al'ummar Jamus baki ne kamar yadda kididdiga kasar ta nunar. To yanzu dai sabuwar dokar ta amince mutum ya ci gaba da amfani da fasfo na kasarsa ta asali, saɓanin yadda a baya dokar ta Jamus ba ta yadda da hakan ba. Sai dai akwai ƙasashe kamar Ghana da Kamaru da dokar ƙasarsu ba ta amince musu zama 'yan wata ƙasa ba, baya ga ƙasar a lokaci guda. Leo King ɗan Kamaru ne da ke son ganin gwamnatin ƙasarsa ta janye wannan haramcin.
I received the news with so much joy. However, as a Cameroonian, I am sad because my country, despite
a new law on water management, sai kuma murna ta koma ciki ganin a matsayina na ɗan Kamaru. Kafin na ci gajiyar dokar sai na sallama fasfo na Kamaru. Kiran da zan yi ga gwamnatin ƙasata ta Kamaru ta sake nazari na amfani da fasfon ƙasashen guda biyu. Sabuwar dokar ta tanadi a baiwa waɗanda suka cika shekaru 3 a ƙasar katin ɗan ƙasa na dindindin, musamman ga waɗanda suka ba da himma a alaƙantar harshen Jamusanci da ma sajewa da al'adun ƙasar. Wannan ya sa Dr. Abdullah Yusuf Hafiz Garba Sokoto, masanin zamantakewar iyali a ƙarƙashin ma'aikatar harkokin cikin gidan Jamus, ya ƙara jan hankalin rukunin da ke fatan samun takardar.
Koyon yaren garin wajibi ne, ko da wani lokaci dukkan tulin shekarun da kai a cikin wannan gari sai an kawo ma wanda je ma translation to shi kaga nan da nan shi su gaji da kai, kuma ya kiyaye da sabawa ma dokokin garin. Kun kai qualifying a baka citizenship a yau, she sun je sun yi bincike irin naka rayuwa a cikin wannan gari, kana da wasu criminal acts, almisali rashin gaskiya da ta'addanci, to suka ga haka game da wannan ya ebar su hana, ana ba wasu amma kai shi a hanaka, kuma suna da gaskiya.
To fasfo na kasar Jamus dai na ɗaya daga cikin fasfuna mafi ƙarfi a duniya, inda yake bayar da damar shiga ƙasashe aƙalla 190 ba tare da biza ba. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.